أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس شا شدني دوتا إن شاء الله شكرا تدبر لليهود دا 45 هجرية واندي داتي دا 25 دوتا مهود شكرا تدبر دا 24 ميلادية karatun da zan mu ci gaba shine karatun da bare mun fara shi sharhi na sunan ibn maja muqaddima shi muke da niyyar karancewa kuma dama bata samu mun yi nisa ma mun kusa kare shi to kuma kasancewar darasa irin wannan duk wani darasi da zan yi babban abin da yake gaba na nake yake hadafi na a fahimci madak a fahimci karatun ba ruwa na da abin da ya shahi imtihani ko shahi wani abu da ba wani abu ne umur ne tabi'a amma abin da yake gaba na ma da zan kasance na karantar da ita to zai nake kara mata wasu abubuwa wanda kharij ne ba cikin nizamin suke na karatun jami'a ba karatu ne kawai na halka duba da hadafin da zai kasance babban hadafin mu shine mutun da ya zamana ya san ina aka ba gaba a cikin mada ya san menene muhimmancin mada ko alal akalli be ci gaba ba wanda Allah madaukin sarki yasa yake da rabon abin yake da bukata wannan kadai sai ya sa mishi shauki da kaunar abun ya tashi nema wajen malamai saboda karatu na jami'a dama kalmiftah mabudi ne ba wai a baka karatu bane an buda maka hanya ne mai kwadayin ilimi yaje ya ci gaba ya fada daya samu ilimin wannan amma wanda ya kasance ya takaita akan al-muzakkiru da ake akan wannan kawai zai kasance ya bata lokacin shi ne a banza kuma ya sa akan shi cewa ya san wannan abun alhali ko kofar bai shiga ba da al-miftah ake kiran shi mabudi ne kawai an buda maka hanyar da zaka shiga neman ilimi shi yasa a tsarin ma an ba majistar marhala ta majistar kakka yau baka san ba cewa hakika kana neman ilimi matukar duka wannan abubuwan bidayat ne dan komi a marhala jami'iyya bidayat ne daga sana ula zuwa salisa bidayat ne komi harko harko ne ake dauka kowace mada saboda in kuka nura mada kowane ilimi fanni ne mai zaman kanshi to in ya zama in a wannan yan awoyin ne za a ce a kawana mutun ya zama malami ai bai yi ba har abada kawa ana kokarin sa mutun hanya ne shi yasa duk malar da zan sa wannan dama ce ta a karshen ta in sa wani abin da zai amfani dalibai har ma ya amfani wasu daban ma na waje wanda suke ne sai matukar mutun yana bukata to sharhi sunan ibn muqaddima ta al-imam ibn majah tun bare muka fara ta mun yi nisa sosai amma kuma bamu samu damar yi da sata ba ita ma muna sata ne a karatun halka wanda suke mutaba'a sun san inda muke wannan shine darasin mu na 19 a cikin wannan muqaddima tashi mai albarka rahimahullahu ta'ala muna cikin mun tsera ta ne wancan lokacin a tsakiyar wani kitab cikin tsakiyar babi na 13 babun fima ankaratul jahamiyya baban bayanin abinda jahamiyya suka yi inkari saboda al-imam ibn majah muhammad ibn yazid al-qazwini rahimahullahu ta'ala yayi tanawulin a cikin muqaddima wannan littafi mai albarka abubuwan da suka shahi aqida abubuwan da suka shahi al-firaqid dalla da bayanin abin da suka yi inkari da kuma bayanin zaburasuwa akan neman ilimi da duk abin da ya shahi shi da bayanin martaba ta sahabbai jumlatan wa tafsilin ya kawo kima da daraja ta sahabbai a jumlace kuma ya dauki wasu daga cikin su daidaiku ya kawo faralarsu da darajar su daya duka wannan yana cikin kalgashin aqida ta ahlus sunna wal jamaa sabanin aqida munharifa kamar ta yan shi'a wanda sun taya akan cin mutuncin sahabbai da cewa kafirai ne na'uzu billahi ta'ala min alfitan ma zahara minha wa ma batal hadisin da zan mu tafi cikin muqaddima ta sunan al-imam ibn majah hadisi na 187 kuma wannan shine darasi na 19 hay muqaddima shi ko yana ga hadisi 266 ne da 60 da nawa ne ya hi da 6 ina ganin 269 a wata nuskha ne yake 266 a wannan da take hannuna mai sharhi yana da nuskha hadisai 269 in Allah ya bamu dama zan mu yi da sasu muna da lokaci kuma yana cikin kalgashin diminin madar da muka gani wani juz'i ne na al-hadisi tahlili dan saboda da sharhi ne muke yin shi takaitacce hadisi na 187 al-imam yake ce an muka kare kuma zan mu dauki ko hadisi biyu a wajen al-imam ibn al-mulakin sharhin sahih al-bukhari mu karanto sharhin su cikakke in mun je inda zan mu tsaya in lokaci ya bada yace haddasana Abdul Qudus ibn Muhammad haddasana kenan da suke mutaba'a satin gaba su zo da muqaddima su ta bin maja dan akwai tumbaran da suke mutaba'a shi Hajjaj haddasana Hammad an Sabit al-Bunani an Abdurrahman ibn Abi Layla an Suhaib qala yake cewa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazihi al-aya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada al-husna mafi kyau ta tabbata lillazina ahsanu ga wanda suka kyautata wa ziyada hamma da kari wa qala sai yake cewa idza dakhala ar-rajul nasaba da husna ala wazni fu'ula ala wazni afdal in an ce al-ahsan namiji a ce mafi kyau shine al-ahsan in kuma muannas ne ya ce al-husna ala wazni fu'ula kenan mafi kyau aljanna ta zamana muannasa ce ya ce al-husna wa qala yake cewa idza dakhala ahlul jannati al-janna idan al-janna suka shiga al-janna wa ahlun nar an-nar ayan wuta suka shiga wuta nada munadin sai mai kira ya kira ya ahlul janna ya ku yan al-janna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumuhu kuna da alƙawali a wajen Allah wanda yana so ya zartar muku da wannan alƙawalin wannan yunjizakumuhu yana cikin abinda lugha ta larabci da fa'ili da maf'ulun bihi har guda biyu a guri daya a game fa askainakumuhu da fa'ili da maf'ulun bihi har guda biyu a cikin guri daya a jumlace kana kiran shi jumla ce guda kuma a kalma daya fa yaquluna sai su ce wa ma huwa menene ne ya ma'aikin Allah alƙawa ya Allah abinda ake so a cika mana alam yusqilillahu mawazinana shin Allah ba ya nauye ma'aunin mu ba wa yubayyidu wujuhana kuma ya faskaka huskokin mu sun yi hori kal wa yudkhilana aljanna ba Allah ya shigar da mu aljanna ba unjina minan nar ya tsiratar da mu daga wuta wani abu kuma ya mu saura amu an kare mu alheri qala sai ce fa yakshful hijaba sai Allah ya yi shamaki fa yanzuruna ilai sai su kalle shi yace fa wallahi in ji annabi yake rantsuwa yace ina rantsuwa da Allah ma a'adahum Allah shay'an ahabbu ilayhim minan nazari Allah bai ba su wani abu ba wanda suka hi so sama da kallon nan na Allah ya'ani ilayhi yana nin kallon Allah yace wala aqarru li a'yunin kuma babu abin da yake tabbata ya faranta musu rai game da ganin Allah da suka yi hadisin al-Imam Muslim ma ya huddo shi hadisi ne mai inganci ya ka mana shi Ibn Majah akan cewa ankaratul jahamiyya abinda jahamiyya suka yi inkari sun yi inkari akan ganin Allah cewa ba a ga Allah har mu'tazila ma ina ga sun tai kan wannan cewa gobe kiyama ba a ga Allah duk ayoyin da suka zo da su da mu'tazila suna bankarar da su kan cewa ba za a ga Allah gobe kiyama ba yana sai kasance ummuna uquba za a musu kune ba za ku gani ba ko ne kuka yi inkarin wanda yi inkarin abin zai zamana a mishi uquba da shi bai shine bai ya gani ba shi yasa a tafsirin Zamakhshari duk aya da ta zo akan ganin Allah zai bankarar da ita للذين احسنوا الحسنى وزياده اي الذين اجادوا الاعمال الصالحه وقربوها باخلاص الحسنى الى المصوب الحسنى وهي الجنه wanda suka yi ayyuka nagari suka nagartar da su suka tace su da ikhlasi suna da kyakkyawan lada mafi kyau ita ce aljanna hamma da kari wanda ziyada kinna an kawo ta babu wannan babu alif wallam dan saboda an nuna tafkhiman da girmamawa da nuna cewa wata kambamamman kali wanda ya wuce misali wanda ba wanda ya isa sifanta saboda kallon Allah haka ne kamar yadda suka faɗa babu abin da ya kasance ya yi musu dadi kamar ganin Allah wa fihi a cikin shi annallahu yuzilu an qulubihim rahis Allah zai gusar da kwadayi a cikin zukatansu kaga cewa yan aljanna tare malumi yan aljanna babu kwadayi a cikin zuciyarsu bakin abin da Allah ya ba kowa har ma wanda yake matsayi daraja ta ƙasa ba kwadayi da ganin ganin abun wani ya rika gani aljannan nan har yanzu dai da sauran mu ashe suwa ne suna sama da mu ko ziyara zai je kai ma annabawan Allah baya ma sa a ran shi ba cewa mu ashe aljannan ma kasa muke yana nan dai yana ganin cewa kamar yahi kowa tunda kaga ba kwadayi a cikin nan da Allah ya tambaye su cewa akwai wani alƙawali da zan cika muku cewa suke mu an mu komi ba abin da muke bukata ba su tunanin akwai abin da yake wannan yace Allah madaukin sarki zai ba su alƙarin da ba su tunani ma ba su abin nan kinshi shamaki nan yana nihin cewa za a hudda shamaki daga idanuwansu wala ta'arud bainal hadis babu ta'arud tsakanin hadisan da suka zo wajen kaifiya li kaunaha takunu miraran wa muta'addida saboda suna zawa ganin ba so ɗaya ba so biyu bane hadisi na 188 al-imam ibn majah yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana abu muawiya haddathana al-amash an tamim ibn salma an urwa ibn zubair ana aisha daga aisha kare take cewa alhamdulillahi allazi wasi asamahu alaswat, godiya ta tabbata ga Allah da jin shi ya yalwaci komai. Laqad ja'atil mujadala ila an-nabi, haqiqa mai jayayyan nan tazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ana fi nahiyatil baiti, ina gihi a cikin daki. Tashku zawjaha, tana kawo kukan mijinta. Wama asma'u ma taqulu, amma ni ban nijin abinda take fada. Fa anzalallahu, sai Allah ya sauko, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wadda take kawo kuka mijinta yayi wannan da ita, yayi zihari da ita, ta kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kawo mahuta. Aisha take cewa godiya albarkokin Allah sun yawaita, wanda ya kasance godiya kai. Tabarakal lazi, a wata ruwaya ce tabarakal lazi wa samahu al-aswat, nan kuma tace godiyar Allah ta yalwata. Abinda take nihi, Allah mai ji ne, shine abinda Ibn Majah yake son tabbatarwa. Allah madaukin sarki ya siffanta da siffar ji, saboda ga ta tace ita da take kusa da maccen da take kaima annabi kuka, tana kaima annabi kukan mijinta, batta ma jin wani kalmomin da yake fada, amma Allah da yake istiwa insha Allah arshi ya sabko da aya, yake nuna Allah mai ji ne. Me yasa bai kaiwa ma abin tabbatarwa? Amma jahamiya sun tai akan cewa Allah bai ji, bai gani, bai sani, bai kaza, duk sun kore siffofi, duk sun kore mishi siffofi, bai yi istiwa'i ba akan al'arshi, kore istiwa'i jahamiya suka kore shi. Yace nan da yace ja'atil mujadala, mai jayayya ta zo ita ce Hawlata binti Sa'al babin Asrama al-Ansariya al-Khazrajiya, ana ce mata Huwaila da Tasgiri a wata ruwaya. Wannan dalili ne akan cewa Allah madaukin sarki mai ji ne kuma mai gani ne, tun daga ta ita abin da ya boye mata Allah ya ji hayya sabko da aya. Hadisi na 181, al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Yahya, haddathana Safwan, wancan da ya gabata wannan abin al-Imam an-Nasa'i ya huddo shi. Daga Abi Huraira yake cewa kataba rabbukum, Allah ko ya rubuta, ubangijin ku ya rubuta, ala nafsihi biyadihi, da akan karan kanshi da hannun shi, qabla an yakhluqa al-khalq, kahin ya halici halitu gaba daya, yace rahmati sabqat gadabi, rahmata ta riga yi hushina. Wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim duk sun huddo shi. Nan da yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi, yace gardul muallim min irad hadha alhadith huna, wallahu alam, anna fihi isbatu likitabatihi bil yad ta'ala war rahama aw ma wasfani wa kayfiyati sifat an nu'minu biha, wala natakallam fi ta'wiliha, wa fihi hujjatun ala aljahmiyah kama nara. Nan gurin abin da ya tabbatar cewa abin da Ibn Majah yake nihi, ya kawo wannan hadisin, Allah ya tabbatar ma da kansa hannu, saboda yace ya rubuta da hannun shi, yace da shi da hannun da rahama duka siffofi ne na Allah. Yadda ake tabbatar da su shine kawai mu yi imani da su, bazan mu yi wajen magana, wajen tawilin, saboda binciken yaya suke, yaya hannun Allah yake, yaya jin Allah yake, wannan ba mu isa mu sano ba. Mu yi imani da su kamar da sa Imam Malik yace amin ruha kama shi, ku shudar da su kamar yadda suke. Sai yace raddi ne kuma akan jahamiya, dan shi sun tahima akan suna kore siffofin Allah da hannun Allah da kafa Allah, duka suna korewa, alhaliku Allah ya tabbatar ma kanshi. Nan da yace kataba rabbukum, al-Imam Turi Bisti yake cewa ya hatamila an yakunu al-mar'a, Turi Bisti marubucin sharhin a wannan Mirqatul Mafatih, sharhi Mishkatul Masabih. Abinda ake nihi da rubutu nan shine a cikin Allahul Mahfuz, Allah ya rubuta, tana yiwa ya kasance ya kadarta. Nawawi yake cewa hushin Allah da wannan kishi suna koma zuwa cewa Allah madaukin sarki dai hushi da bawa yana mishi azaba. Nan da yace rahmati sabaqat gadabi, rahmata ta riga yi hushina, yace ya rubuta a karan kanshi, yana nuni akan cewa ya koro wannan hadisin, wa adun bi annahu sayamil bir rahama, cewa Allah yana ma bayu mu'amala ta rahamar shi, ba yana musu mu'amala ta hushin shi ba, dan ya bamu labari game da sifar rahama da hushi. To mafifici shine cewa Allah yana ma bayin shi rahama mu'amala ta mu'amalar rahama shi, ba mu'amala ta hushin shi ba. Hadisi na 119, al-Imam yake cewa rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami wa Yahya ibn Habib ibn Arabi qala haddathana Musa ibn Ibrahim ibn Kasir al-Ansari al-Harami qala sami'tu Talhah ibn Khiraj qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqulu lamma qutila Abdullah ibn Amr ibn Haram yawm Uhud, yayin da aka kashe shi, yace laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Jabir, yayin da aka kashe ma'ayina ya Jabir, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ni, yace ya kai Jabir, mali araka munkasir, ya nake ganin ka zuciyarka a kare. Qultu, sai nace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ustushida abi, babana yayi shahada, wa taraka iyalan, ya bar yara da yawa, wa dainan kuma ga bashi. Qala, sai ce afala ubashshiruka bimalaki bihi abaka, bazan baka labari ba da abinda ma'aikinka ya gamu da shi. wannan a wani hadisin na Imam Bukhari ya bayyana cewa mata ne ya bari wajen diya guda nawa namun ta adadin su sun kai bakwai guda tara mata bakwai kuma shi yana dan shekara 10 wani abu wajen balaga ne shekara 15 ko wani abu shine yasa Allah ya rada shi Jabir lokacin da yayi aure Annabi alaihi salatu wassalam ya zo cikin sahabbai yana kalkali yana kamshi yace ma Annabi yace mishi ya nike ganka da wannan yace Annabi ai an me nayi sai yace mishi asayiban aw bikiran budurwa ko zawara sai yace bar sayiban a zawara yace ai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai da malabari sai yace mishi ala afala bikiran tulaibuka wa tulaibuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce budurwa ce yace amma aikin Allah sanin ka ne babana ya rasu ya barin da ƴan mata guda kaza yake nuna mana kyakkyawan hangi na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gabatar da maslahar wani akan tasu ba kallan kai taka maslahar ba Annabi alaihi salatu wassalam da ya mushi wannan magana ya bada hujjar shi kuma kowa ya gamsu da ita yake ce musu matan wannan da babana ya bari kannuna ne kanana in na kawo musu budurwa ya karama zai kasance yanzu ma dai tarbiyyar bisa kaina take karin nauyi ne na kawo mahaukaciya kamar sa na gama amma in ya kasance mai hankali ce latijuwa wanda zai ta kasance ta dauke mana nauyin tarbiyantar da su da kula da su da duka abin da ya kamata to sai ya zama na Allah ya rada shi yayi kyakkyawan hange da kyakkyawan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da wannan to wannan ranar da aka kashe baban ne Annabi alaihi salatu wassalam ya gamu da shi yana cikin damuwa babban abin da yake damuwa ya bara mishi wannan ƴan mata har guda tara ba armi ko lokacin sa armar da diyama ce aiki ne ba karami ba to kuma shi ma doriya akan haka kuma ga bashi uban ya bari sai ya ce mishi bazan baka albushir ba yace inna abaka afala ubashiruka bimalike bihi abaka bazan baka labari ba abinda babanka ya gamu da shi kala bala ya rasulullahi yace eh abani ya ma'aikin Allah yace ma kallama Allahu ahadan qattu illa min wara'i hijab Allah bai taba magana da wani ba sai ta bayan shamaki wa kallama abaka mai da Allah ya fada kuma kanil basharun an yukallimuhu Allah illa min wara'i hijab yace wa kallama abaka kifahan ya ma babanka magana gaba da gaba faqale yace ya abdi ya kai bawana tamanna alayya kai mun guri o udika zan baka duk abin da kake so kala sai yace rabbi ya ubangi tuhiyini abin da nake guri na karayar da ni a maidanu duniya fa uqtul fika saniya a kara kashe ni kashi kisa na bi a cikin tafarkinka faqala rabbu sai Allah yake cewa innahu sabaqa minni annahum ilayha la yurja'una ya gabata a gare ni cewa mutane in sun zo nan lahira ba a komawa sai ce ya rabbi ya Allah fa abligi man wara'i ka ba wanda suke bayana labari abinda na gamu da shi kala sai ce fa anzalallahu sai Allah ya sabko wannan aya wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inna rabbahum yarzuqun kada ku zaci cewa wanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne bali rayayyu ne suna a wajen Allah madaukin sarki ana arzutar da su kenan wannan sako ne na Jabir wannan aya sako ne na baban Jabir bin Abdullah kin Allah ya aiko ya babu waya ayo a fali ce ga abinda muka gani babu abinda zai yi amma Allah shi ya dau alƙawarin cewa tunda dai na ce kai gurin abinda zaka yi zan baka na farko yayi gurin mustahil abinda bai yi waya komo duniya me yasa wai ba kwadayin duniya ba dan irin ladan da yaga ake ba shahidi yace ina gurin a ce a maida na farko shahidi duk abinda zan mu gani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hadisi sahihi kisan da zan mu ga amma shahidi da takobi ya ratsa shi an yanka shi ko an kwantar da shi an yanka ko bindiga in a yanzu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yake sai kamar yadda kiyashi zai ci shi dayan ku kai ne da zaka ga wannan zaka yi tunanin cewa kai wani ya sha wuya da bindiga fa aka yi ratakkatar da gawar shi amma shi a wajen Allah babu wani abin da ya sauya kuma babban abin da yake nuna mana wannan a kwanan nan ko ta waki a cikin yakin da ake na Gaza wanda tabbas ne hakika ne ma'aihiya ce tana rike da danta suka harbo roka tai kace-kace da shi mahalkin dan wannan tai da tai mahalkin shi tana cikin damuwa sai yake ce mata baba ni ban san menene akai ba ina tahiya kawai ina gabanki na gara hada wani rami ba wani ciwon da naji me akai mai ma san ba da cewa ga abin da akai dan saboda shi matsayin shahidi ne babu abin da ya ci na kowa ba abin da yaro ne karami aka abin gakin shi to wannan yake nuna mana gaskiyar da abin da Allah ya faɗa manzon shi ya faɗa haka ne to kuma ga ladan shahidi bai yankewa har zuwa kiyama shahidi dai yana da faraloli da darajoji wanda har su ya sa Jabir ya gani yake cewa guri na kawa a ce an maida ni an ƙara kashe ni marra saniya sai ce wannan ba ta samuwa amma da ya hudu na biyin cewa to guri na a isar ma ayan baya abinda na tarda dan su ma su yi gurin zawwa ta hanyar shahada sai Allah ya isar mishi da sakon shi ta hanyar sabko da aya nan cikin hadisin akwai iskali wa huwa anna Allah ta'ala shine Allah yana cewa nan abinda dai Ibn Majah yake nihin sayo wannan hadisin shine tabbatar da magana cewa Allah yana magana jahamiya sun tayi akan cewa Allah bai magana sun tayi akan cewa Allah bai magana wa kallama Allah Musa ta kalima suna shaddada cewa kallama Allah Musa yace Allah yayi ma annabi Musa rauni dan alkalamu shine rauni Allah yayi ma annabi Musa rauni ba ya mishi zance ba to amma kuma inda abun ya bata sai Allah ya akkara shi da masdar yake takliman takliman wannan masdar ne na alkalamu ba masdari bane na alkalamu ba masdari bane na alkalamu wa fil hadisi iskal a cikin hadisi akwai iskali shine ma kana li basharin bai kamata bai taba kasancewa ga wani ba an yukallimahu Allah Allah ya zance da shi illa wahayin sai ta wahayi aw min wara'i hijaba ko ta bayan shamake aw yusira rasulun ko ya aiko manzi manzo yayi mishi wahayin yadda ya so to aya ta yi nuni akan cewa maksusatun bidarud duniya amsar da za a bada wannan aya ana magana a gidan duniya wanda bai yiwa a ce Allah yayi magana da wani gaba da gaba jikin shi ran shi yana jikin shi to amma abinda ake nihi shi kuma wannan jabir a lahira ne kan mu cakuda abin cewa Allah bai magana da wani gaba da gaba can ana magana lahira ne na jabir shi kuma cewa ma kana ni bashir nan anan gidan duniya Allah madaukin sarki yake magana yace baka gani cewa Allah madaukin sarki lokacin da ya yayi ga dutsi ga annabi Musa sai ya sanya shi ya riddige Musa annabi Musa ya fadi yana mai suma amma a lahira tajalliya tahsulu lil arwah lil ajsad al mithaliya li ajsad al janna samun tajalli yayi wa na Allah ya yayi a ganshi yana tabbata ga ruhi ko kuma da gangar jiki wanda take al mithaliya gajin gangar jiki na aljanna kuma cikin hadisin akwai wani iskali dai daban wa huwa anna ruhul madayun mahbusun bidainihi ai mun sani cewa ran wanda yake mai bashi hadisi ya tabbata cewa ran shi yana rataye da bashin shi kamar yadda yazo cikin hadisi wannan ana daukan shi ne idan mamacin da ya rasu bai bar abin da za a biya ba na bashin nashi shi ko Abdullah ibn Amr ibn Hizam baban Jabir bashin nashi ya bar abin da za a biya ba Jabir a damuwar da ya samu da zuciyar shi ta samu damuwa yana tunani ne kudin da ya bari da wuya su biya bashin wannan saboda yace babana yayi shahada ya bar iyali kuma ya bar bashi yana yiwa a bada amsa cewa ran shi ba a rike shi ba gami da sababin shahada wannan kuma saboda yayi afuwa gami da haki na bayu wannan shine amsar da ake badawa anan wani ya ga wani yana barci ta da shi in kuma kun gaji mu dakata mu abin nan dan mantura ne suke na gaba yake cewa tuhuyi ni da yace kara yadda ni yace wannan shine gurin bada labarin dan saboda izharu kamarur ragaba yana nuna tsananin kwadayi kuma yana nuna cewa ya komo gidan duniya amma an ba nan ba shi komawa rayuwa irin tamu wanda muka sani dan wani sai ya samu iskali cewa Allah ya ce kak kuyi zatan cewa shahidai matattu ne a adaran su a wajen Allah suna cin arziki to kenan kuma gashi shi yana cewa a rayar da ni a maidanin duniya tuhuyi ni bayan kuma an ce wahum ahaya kenan rayuwa kalabi ce ba rayuwa irin wacce da Allah yake wadi ba rayuwa ta yi komo duniya da gangar jikin shi irin tamu yake nihi oh hayyun yatakallam yana rayi yana magana huwa tahsilul hasil tabbatar da tabbatacce ne hadisi na 1901 al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana waqi'u an sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yadhaku ila rajulaini allah yana dariya zuwa ga mutane guda biyu yaqtulu ahaduhuma al-akhar dayan su ya kashe daya kilahuma yadkhulu al-janna ko wannan ya shiga al-janna yuqatilu hadha fi sabilillah wannan ya kashe dan uwan shi cikin jihadi fa yastashhadu sai yayi shahada summa yatubu Allahu ala qatili sanan wanda ya kashe shin kafurin da ya kashe shi shima ya tuba fa yuslimu ya muslimta fa yuqatilu fi sabilillah sai ya shima jihadi a tafarkin Allah fa yastashhadu sai shima ya yi shahada wannan Allah yana musu dariya dariya da taddace da girman shi da siffar shi siffa ce ta Allah abinda Ibn Majah yake nihi anan tabbatar ma da Allah siffar dariya da taddace da shi anan gurin abinda yasa zai musu dariya da ta dace da shi dan saboda zai yi mamaki shi ka kashe kahuri ka je jihadi wajen kashe kahuri kahurin da ya kashe ka kai shahada ka ji kana moriya kuma shi ma ka ganshi ya tarruka gurin da kake na matsayin shahidai ya tarruka to bayan da ka bar duniya shi ma tubayiyan musulunta kuma ya tafi jihadin irin yadda ka je shi ma aka kashe shi hadisin 1092 wannan hadisin bukhari da muslim sun huddo shi حدثنا هرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب حزو أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة الله أنا دمك كساق وبكيامة ويدوي السماء بيمينه ينادي السماء غباء ثم يقول سيك أنا الملك أين الملوك الأرض نينس ملكي ينام ملك كساسك باين ينادي كسا يقبض الأرض ينادي كسا نن بفتحتين ني ake yin shi wal muradu bil yamin yaduhu al muqaddasa hannun shi Allah madaukin sarki mai sarki yaqbidullahu da yace Allah yana dabkiya kamar tafsiri ne da yake cewa al ardu yamin qabdatu yawmul qiyama was samawati madwiyatun bi yaminihi sammai a kasa gabaki ɗayan sa Allah zai damke su kuma sammai zai nade su gaba ɗaya ya kone su da hannun shi wanda ya san ilmin sararin samaniya ya san sammai da kasai guda ɗaya yadda take da girma yadda girman ta ya wuce misali to mutun zai yi mamakin girman Allah ta yadda gabaki ɗayan su wannan da sammai da kasai da hannun shi guda zai nade su gaba ɗaya kamar ka nade wani abu ka gumtse shi a hannu wanda gabaki ɗayan su kuma aka gama sammai da kasai gaba ɗaya a gefa annabi yace kamar an gefa wani taro ne a cikin sahara wanda wannan zai san mutun zai san girman Allah madaukin sarki yace wal mura wal maqsudu bayanu gayati izmatihi ta'ala abinda ake nihi bayanin gayar girman Allah saboda Allah ya girma na su ma'ana da girma na abun na jiki wa haqaratul af'al da ba sifanta Allah da aljism wa haqaratul af'al lizama tatahayyar fiha al-awham yace kaskancin wasu ayyuka wanda suke kanana hankali wahami da tunanin mutun zai gushe in an kwatanta shi gami da girman Allah abinda ake nihi dai tabbatar da girman Allah kuma cewa zai damke su da hannun shi na hakika wannan shi ma ya huta gami da mafhasin qadariyya dan bisu tabbatar ma da Allah hannu hadisi na 1093 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn yahya haddathana muhammad ibn sabba haddathana al-walid ibn abi saur al-hamdani an simak an abdullah ibn amira an al-ahnaf ibn qais an al-abbas ibn abd al-muttalib kale yake cewa kuntu bil badaha na kasance a gurin da ake cewa al-badaha fi isabatin cikin wasu jama'a wa fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin sa akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famarrad bihi sahabatun sai wani gilgije ya wuce fa naza ireha sai annabi ya kallu wannan gilgije fa qala sai ce ma tusammuna hazihi me kuke kiran wannan qalu suka ce ashabu ma'aikin Allah ai gilgije ne qala wal muzun yace ha al muzun ma kuna kiran su qala suka ce wal muzun eh ha al muzun yace wal ananu ha al ananu kuke kiran shi law balagat zunubuka anana sama gilgizan sama yace nan gurin ana fa kuskure wanda suna fassara yace anana sama ragama sama ragama al-inan take ba al-anan ba qala abubakar yake cewa al-anan qala kam tarawna bainakum wa bainas sama yaya kuke ganin tsakanin ku da zuwa sama qalu suka ce la nadri bu musani ba yace fa inna bainakum wa bainaha imma wahid aw usaina wa salasina sana tsakanin ku da ita imma 72 ko 73 yace wa sama'u fuqa haka zalika samar dake samanta ita ma kamar haka ce har sai da ya lissafa sama bakwai sunma yace sannan saman ta bakwai baharun baina alahu wasfaluhu sannan kuma gidi wannan teku ne wanda tsakanin sama shi da kasa shi kama baina sama'i ila sama kama tsakanin sama zuwa sama sannan saman wannan guda 8 kin samaniyata awal akwai gidi wannan baka ne wanda suke manya guda 8 baina azlafihinna wa rukubihinna kama baina sama'i ila sama tsakanin kohatan su da tsakanin guiwar su kama tsakanin sama zuwa ga sama summa ala zuhurihin al-arsh sannan abusa bayan sa al-arshi yake summa alahu asfaluhu kama baina sama'i ila sama sannan saman su da kasan su kama yadda tsakanin sama da sama suke summa allahu fuqa zalika tabaaraka wa ta'ala sannan allah yana saman haka al-arshin shi allah madaukin sarki wannan hadisin al-imam at-tirmidhi ma ya huddo shi hadisi ne wanda yana da rauni nan yake cewa wa 70 sana shekara 70 abin da yake nihi da 70 kin wannan yawaitawa ba ta hadidi ba kamar yadda kana magana bacin in so 70 zaka maimaita roƙon abin nan bana baka shi ba ba kana nihin ba in ya kai 71 bashi zakkai kana nihin al muradu biha at taksir yawaita abun kamba ma abun yace in ba wannan ba ai yazo cewa tsakanin sama da sama shekara tahiyya shekara 500 ce tahiyya shekara 500 al hafiz ya bayyana cewa bi itibarul badu haza bi itibarul hasis wanda wannan duk wanda zai san abin da ke tsakanin samai da samai samai da zuwa wannan da zuwa wata da zuwa duka cikin su gabaki daya abin da yake karshen kasa kasa shine wata to daga nan zuwa wata shi yasa ake samun zuwa duniyar wata amma tsakanin daga nan zuwa sama guri ne wanda ba da shekara ake lissawa shi bane shekara fa annabi yana shekara 500 ta wajen Allah ba ta wajen mu ba ta wajen Allah ba ta wajen mu ba to kuma abin da ake auna shi shine tahiyya ta haske wanda masana a yanzu masana ilimin sararin samaniya suke auna shi da tahiyya haske wanda a sakan daya haske yana tahiyya ta shekara wajen miliyan nawa in ka haska hutula haka hasken tahiyyar da zai gudun da zai a sakan daya a sai wanda daya tahiyyar shekara miliyan kaza ake magana to daga nan zuwa sama da haske ake auna tsawon tahiyyar to haske ma tahiyyar wajen shekara biliyan kaza yake kafin ya kai inda sama take ba hon miliyan ba biliyan kaza wajen biliyan dubu kaza suke lissafi to wannan mutum zai san girman Allah madaukin sarki da girman halittun shi yace samaniyata awal lahum malaikatu ala surati wa abinda yake malaiku akan surar baka ne waya hamilu arshar baka fukum yawma izin samaniya da saboda mun sani cewa wanda ke dauke da al'arshi malaikun Allah ne ba baka ne ma'ana malaiku da suke kan sufa ta baka ne mun ce dai hadisin malamai sun yi nuni cewa mai rauni ne wannan mai suke ce mata naman daji ne bauna yawa jami'in ta ba jami'in ta ne an ce bauna guda daya baka ne kuma jami'in sa ne hadisi na 194 yace haddathana yaqub ibn humayd ibn kasib haddathana sufyan ibn uyayna an amr ibn dinar an ikrama an abi huraira anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza qada Allahu amran fis samai idan Allah ya gama wani lamari a sama darabatu malaikatu ajni hatta ha malaiku sai su buga huka hukin su khad'ana li qawli suna masu khud'ana suna masu kaskantar da kai gami da maganar Allah ka annahu silsilatun ala safwan kamar ka ce sarka ce aka do aka azabu safala mun dutsi hatta idza fuzi'a an qulubihim har lokacin da aka yaye hurgici da razani gami da zukatan malaiku qalu sai su ce ma za qala rabbukum ubayyinku ya fada qalul haq sai su ce ya fada gaskiya huwal aliyul kabir fa yasma'uha mustariqus sam sai barayin ji cikin aljanu su ji ba'aduhum fawqa ba'd bangaren su sama bangare fa yasma'ul kalima sai dayan su yi wata kalma su aljanu fa yurqiha ila man tahta sai ji wata zuwa ga wanda ke kasa da shi ka wani ke nuna mana tsaurin kai na aljanu duk wannan tsawon da aka fada da nisan amma Allah ba su ikon daya haukan daya daya haukan daya har su kai jin inda suna jin in za a lamarin kaddara na karshe yana jin me ake cewa wannan kuma Allah ne halittun shi ne shi ya ba su wannan dama yace fayriqiha ya kawo ta zuwa ga wanda ke kasance fa burba ma adaraka hushab so diwa tauraru zai riske shi qabla an yulqiha ila allazi tahtahu kahin ya kawo ta zuwa ga wanda ke kasance fayriqiha ala lisan alkayan sai doko kalman nan daya da ya kawo in ya samu tsira ya sha ya kawo ta akan dan dabu aw sahir ko boka ko mai sihir faruba malami durka hata rike hafa yake zubi sai diyawa bazai kawo ba bazai samu wannan kalmar ba ya same ta fa yake zubi ma ahami ata kazuwa ma'ana tauraron nan sai diyawa zai halbe shi be same shi bai ya sha ya zo ya kawo kalmar nan da ya ga ma boka boka sai ya kara ƙarya 100 akan ta fa tasduqu tilkal kalima allati sumi'at minas sama sai wannan kalmar guda ɗaya da aka jiyo daga sama sai ta kasance ya jita nan da suke cewa qalul haqa anan gurin abaru an qaulullahi ta'ala suna bada labari ne gami da maganar Allah da abinda Allah ya kadarta ya hukuntar da shi da lafazin gaskiya masu amsawa sune mala'iku makusanta wannan mala'iku ne mun san cewa mala'iku daraja wasu sun yi wasu daraja to wanda ake tambaya a ce musu ma za qala rabbukum sune makusanta Allah mala'ikun kamar su jibrilu kamar su mika'il su basu suma ba da makamantansu alhaq nan mansubun ala annahu sifatu masdarun mahzuf mansub ne qalul haqa mansubi ne akan siffa wani masdari da aka shahi qalul qaulal haqa sun hadu wata magana magana ta gaskiya kuma ana ai hudu ya kasance a matsayin marfu'i a kaddara cewa qauluhul haq fadashi gaskiya ce walƙaulu yajuzu an yurad takafadar da suke wada tana yiwa kalman nan da aka fada ko kuma su kasance gaskiya abin da ke aka sun banna abin da ke aka sun ƙarya abin da dai yake ne yana ba mu labarin hadisin hukuncin Allah cewa Allah komin shi yana kaddara shi ne kuma yana hukunta shi sabanin jahamiya da qadariya da sun tahi akan cewa la qadara wal amra unf qadara Allah ma bai san abin da zai faru ba kawo abin da zai faru Allah shi ma yana ganin shi kicibus sai ya faru sai ya faru zai ganshi wanda wannan muguwa akida ce da muguwa fahimta ta su duka kokarin tsarkake Allah ne yake nasar da su zuwa ga bata hadisi na 195 akwai wanda yake da matani nan na kasa ganin karshen baban yana iya farduwa ko a ga shi can baban ina ga hadisi na nawa ne zai kare 202 hadisi na 195 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana abu muawiya an al-amash an abi murra daga abi ubaida daga abu musa yake cewa qama fina rasulullah bi khamsi kalimat annabi yayi tsaye a cikin mu da kalmomi guda biyar fa qala yake cewa duka wannan hadisan aqida ne ibn majah yake ka inna allaha la yanamu allah bai barci wala yanbaghi lahu an yanam bai kamata gare shi ma a ce yayi barci ya khafidul qista wa yarfa'u yana daukaka adalci yana sauke shi yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalul nahar ana kai mishi ayyuka na dare kafin na rana wa amalul nahar qabla layl ana kai mishi ayyuka na rana kafin dare hijabuhu nur shamakin shi haske ne yace lauka shafahu la har qasaba ta wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da a ce Allah ya yaye shamakin shi da ya kai karshen abin da ya gani karshen inda ganin na hasken na Allah ya gari inda ganin Allah ya kai da hasken shi ya kona duk abin da ya gani kinnan nan da yake cewa hijabuhun nur sabanin alhujubul mahauda sabanin shamaki wanda aka sani wanda sun shirhe game da halittun shi wanda haske ne masu yawa shamakin Allah madaukin sarki haske ne la yanamu nan da yake cewa bai barci yana nihin barci saboda barci hutawa ne duk dan adam saboda alhawasul khams yana da alhawasul khams suna buƙatar hutu yake yin barci Allah ko ya dauka gami da ace ya buƙaci hutu la yasuhu wala yastaqimu lahu nau bai dace ba ace yayi barci kalmar ta farko tana nihin Allah barci bai tahowa daga gare shi ta biyu kuma tana nuna cewa kwata kwata dama barci mustahil ne gami da Allah bai yiwa ace Allah yayi barci wa yahtamilu annahu ishara tana yiwa yayi nunin cewa kullu yawmin huwa fi sha'an Allah yana nuna cewa ko da yaushe yana cikin wani sha'ani wanda ba zai yi barci ba akwai wani hadisi da annabi Musa ya tambaye Allah madaukin sarki ya Allah shin kana barci sai ya ce mishi ya annabi Musa dauki kwalba guda biyu kai tsaye da shi kwalba wadda take mai saukin mutuwa da wannan kwalba wannan rike ta a dama wannan rike ta a hagu ka kwana a tsaye kakka sake su hashi har zuwa gobe kuma kai a tsaye ya kwana a tsaye yana tahiya yana gengedi kan sa hade ta bugu da ta hashi yace mishi to da a ce ina barci da nizamin duniya da wannan ya wargashi Allah da yake rike da sammai da kasai barci bai dace da shi ba wa qauluhu da yake cewa hijabuhu alhujbu ashijabi shine abin da ya shiga tsakanin wani abu da wani abu hijabun shi shine shamakin da ya ambata hadisi na 196 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana waqi'u haddathana al-mas'udi an amr ibn murra an abadata daga abi musa yake cewa inna allaha la yanamu allah bai barci wala yanbaghi lahu an yanam bai kamata ya barci ba yakhfidul qisa wa tsahu ka irin na wancan dai hadisin da ya gabata summa qara abu ubaida sannan abu ubaida qarin kenan ne yace an buri kaman finnaru man hawala subhanallahi rabbil alamin summa qara abu ubaida karanta wannan aya wannan hadisin daga abi musa yana nihin cikin sha'anin annabi musa lokacin da farkon shi ne izqala musa li ahlihi inni anasu naran sa'atikum min habi qabran har zuwa karshe abinda abi ubaida dai karanta wannan aya yake ne cewa musa alaihi salatu wassalam duk da girman darajar shi da abun gakin shi wannan hadisin ba mu wuce wani abu ba abi musa radiyallahu ta'ala an yake cewa musa yace dai karanta wannan aya yana nihin cikin wannan aya annabi musa duk da girman darajar shi da wannan kin shi gami da ganin Allah madaukin sarki bai ganshi ba to Allah ya tsaftace kanshi ne gami da dukkan wasu abubuwa cewa a duniya wani bai zai ganshi ba amma ganin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ganshi a duniya wannan adarin miraji ne cikin wani alam daban kan mutun yayi akwai wanda suka tai akan cewa har ra'a Muhammadu rabu mas'ala tana cikin sahih al-Bukhari to wannan koda wanda suka tai kan cewa annabi sallam ya ga Allah adarin Isra'i wannan wani alam ne daban ba a duniya bane hadisi na 197 al-Imam yake cewa haddathana Abu Bakar haddathana Ibn Abi Shayba haddathana Zaid ibn Harun anba'ana Muhammad ibn Ishaq an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mal ahannin Allah cike yake la yajidu hashai ba abun da ke kahe hannun Allah sahaul layl wan nahar mai tsananin kyauta ne dare da rana wa bi yadihi al-ukhra al-mizan a hannun shi guda kuma adda kai mizani yarfa'u al-qisda yukhadhu yana daukaka adalci yana sassabtar da shi yace a ra'aita ma anfaqa munzu khalaqa Allahu samaa bakka gani tun lokacin da Allah ya halicci samai da kasa yake ciyatarwa lam yankus mimma fi yadayhi shay ba abun da ya rage ga abun da ke cikin hannun Allah na ciyata na arziki da komai da komai kila yake cewa ma akan mu hazihi albalaga wa sanu hazihi alisti'ara a cikin wannan hadisin mu an mafi kyan isti'ara ko kuma mu an mafi kyan abun ado da ya kasance nazir to koi wanga in kafin wannan yace ma akan mu hazihi albalaga mi an mafi kyan wannan balaga kuma an mafi kyan wannan isti'ara a cikin wannan hadisin annabi ya hadakar da mu game da wannan lafazi saboda wasu ma'anoni sosai wasa fa yadahu bi idahi bi tafarruq wal isti'la ya siffanta hannun Allah da badawa wanda ya wuce iyaka da kuma daukaka dan saboda asahu shine zubo abu daga sama daga ciki al'adiya an zahar ginan badawa kuma bayin wadatacce ne ba wanda zai bada ba yana tunani yana lissahin abunna li'annahu al-masub idza fawqa man sababi suhula min haja zalatu adayahu kuma yana nuna kaburin kyauta ta Allah dan saboda shi yana yawaitawa ga abin shi yasa in zaka roki Allah ma daukin sarki ka roke shi duk bukata daga yake kaga cewa ina zaka samu wannan saboda shi in yayi gada ma yayi niya ba ruwan shi da sababin sai zo ta hanyar da baka ma taba sani ba sai Allah ma daukin sarki ya kawo maka sababin ta hanyar da baka taba sani ba wal wajhu mazhabu salaf wajhi shine mazhabun salaf wal wajibu fihi wajibin shi a cikin wannan al imani bihi imani da shi mu kaskata musallama kam mi tasarrufi musa hankali a ciki wa yastaqillu bina ubasud kada mu ce mu sayu hankalin mu shin huda shi cikin fahimtar sha'anin Allah duk abin da ya shiga baban aqida baban babu qiyasi babu ijtihadi duk abin da aka faɗa kawai kai imani ne ka yarda in ka ce zaka sa hankali halaka zaka irin nasu jahamiyya da su qadiriyya da mu'tazila da sauransu duk sa hankali cikin hadisan aqida da ayoyin aqida sai suka bace bacewa ta har abada Allah kare mu hadisi na 198 al-imam yake cewa haddathana hisham ibn ammar da muhammad ibn saba qala haddathana abdul aziz ibn abi hazim haddathani abi an ubayrah ibn ubaydullah ibn miksum daga abdullah ibn umar yake cewa naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam minbar yana busa minbari yana cewa ya akhudhu al-jabbara samawatihi wa arduhu bi yadihi allah mai girman mulki zai kama samman shi da kasan shi da hannun shi wa qabada bi yadihi sai ya damke da hannun shi yana gama su yana haka yana shinhuda yana haka yana budewa sai ya ce anal jabbaru ni ne Allah mai tsaurin mulki anal jabbaru ina masu tsaurin kai ainal mutakabbirun ina masu girman kai kala sai ya ce tamassalu rasulullah an yaminihi wa an yasari annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyawa ga hannun shi da dama shi yana kwatamta wannan damkewa ta nazartu ilal minbar haydi na kallin minbari yataharraku min asfalihi yana motsi daga kasan shi ta inni aqulu ha ina cewa asaqidun huwa bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbarin sako a faduwa zai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu ne mai tsanani abu ne mai wanda ya kamata a bada hankali akan shi annabi ya bashi matsayin shi shine kuma usulubi na da'awa inda aka kai gurin da ya dace ayi nuni hatta da jiki hatta da ganga jiki da hannu ya kasance yana nuni zuwa ga abin da ake magana akan shi wa qala al-muzhiri al-imam al-muzhiri yake cewa ilamu ka sani anna allah munazzahun anil hadasi allah ya tsabtata gami da fararan abu da siffa ta gangar jiki duk abin da yazo cikin alqur'ani da hadisi na siffofin allah yana bada jiha da istikrari da tabbatarwa da makamantansu kada mutun yayi kutse yace sa hankalin shi ciki ya kawo tawili ya kawo wata fassara kawai ya bar su cewa haka Allah yayi ne ya istiwa'i ya daidaita kan al'arshi yana da hannu yana da kafa yana da riya bakka da ikon ka zari sifa ɗaya kace wannan ai bai kamata ba a sifanta ma Allah shi ya san abin da ya dace da shi kuma shi ya sifanta ma kanshi al-Imam al-Bagawi Abu Qasim al-Bagawi ya rasu a shekara ta 317 an ahe shi 214 ya rasu 317 kenan yayi shekara nawa a rayuwa ya dora a 100 yana da 103 kenan to Allah mishi rahama yau kuma rasuwar shi yana da shekara 127 a kabari mu tsaya mu ji abin da yake wada a sharhin hadisin nan cikin sharhi sunna yace kullu ma jaa fil kitabi wa sunna min hadhal qabil fi sifatihi ta'ala kan nafs wal jih wal ayn wal isbu wal yad wal rijl wal ityan wal maji wal nuzuli ila sama'i wal istiwa'i ala al arshi wal dayq wal farhi duk abin da yazo a cikin aya ko cikin hadisi kitabu wa sunna ta wannan irin hadisai irin wannan kama a ce ran Allah hannun Allah idan Allah yatsa Allah kafa Allah zawwa Allah da tahiyya Allah da sabkar Allah da istiwa'in Allah da dariyar shi da jin dadin shi da burgewa duka wannan da makamantansu sufofi ne na Allah wanda kawai mu saurara su mu ji ne ya wajaba mu yi imani da su mu bar su a yadda suke akan zahirin su mu'arridan fiha an tawil mu kawo da kai gami da tawili mujtaniban an tashbih mun nisanta gami da kamanta Allah da wani mutaqidan an albari mu sa a ran mu cewa Allah madaukin sarki siffar shi bata kama da kowa kamar yadda shi kin baye kama da kowa yace laisa kamisli shay shi da kanshi yace baye kama babu wani wanda ke kama da shi akan wannan ne salaf suka ta inji bagawi da ulama sunna da malaman sunna talaqaw ha jami'an bil qabul duka sun amshi wa'annan hadisai wa tajannabu fiha an at-tamsil wa at-ta'wil sunni san jitta kwatamta Allah da tawili wa wakalul ilma fiha ila Allah sun meka asanin wannan abubuwa zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin tabbatatu cikin ilmi cewa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina tabbatatu ka hu cikin ilmi suna cewa mun yi imani duk abinda Allah ya faɗa duka kuma daga Allah ne kaka yi jayayya abinda ya hallaka mu'tazila da jahmiya duka wannan hadisan suna ce su tawili Sufyan ibn Uyayna yake cewa duk abinda Allah ya sufanta kanshi a cikin littafin shi tafsirin shi shine ka karanta ka rihe bakinka kawai wani yace zai kokarin fassarawa wani mutun ya tambaye al-Imam Malik ibn Anas sai yace ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa yace kaifa istawa yaya Allah ya daidaita sai Malik yace al-istiwa ghayru majhul wal kayf ghayru ma'qul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dallan wa amara bihi an yukhraja min al-majlis kaga manyan malamai da suka fahimci Allah suka san sunnar ma'aiki al-Imam Malik ibn Anas jagoran malikiya Imam Darul Hijra wani ya shigo yake cewa Malik Allah ya daidaita akan al'arshi yaya ne ya daidaita yace daidaita ba jahilatatta bace an santa kuma yaya ya daidaita ne hankali bai sai gane ba imani da shi wajibi ne kuma tambaya irin wannan bid'a ce ina ganin ka kai batacce ne a hudda mini shi daga majalisina aka kore wannan mutumin saboda dan bid'a ne zai kawo mishi wani iskari cikin baban akida Walid ibn Muslim yake cewa na tambaye Auza'i da Sufyan ibn Uyayna da Malik gami da wannan hadisan na sufa da ganin Allah yace ku shudar da su kamar yadda suka wuce kak ku hadi ku ce yaya suke Zuhuri yake cewa alal bayan alayyal bayan wa ma ala rasul illa al balag wa alaina taslim yace ni wajibi ne in muku bayani Zuhuri malamin Malik ne manzan Allah isarwa ce gare shi mu kuma wajibi ne mu imani wani daga cikin salaf yake cewa qadmin islam la yasutu illa qantarat taslim diddigen musulunci bai tabbata kawai sai sallamawa kan mutun yayi irin na ɗan falsafa da ɗan ilmul kalam yace ya sa hankali cikin nasosi na shari'a sai ya hallaka me hakuri zan mu yi da sababin wannan hadisi na 1199 da yake cewa haddasana Hisham ibn Ammar haddasana Sarqata ibn Khalid haddasana Jabir qala sami'tu Busr naji Busr ibn Ubaydillah yana cewa Idris al-Khabu Idris al-Khawlani daga Nawas ibn Sam'an al-Kilabi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min qalbin illa bayna isbu'ayn min asabi'ir rahman ba wata zuciya sai ta kasance tsakanin yatsu bi take daga yatsin Allah insha Allah aqama huwa insha Allah azagahu in Allah ya ga dama ya daidaita wannan zuciya in ya ga dama ya karkatar da ita shi yasa kullun mutun zai rika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik da an yi gajigan malamai kamar su Zamakhshari Allah musu rahama da jin kai tabbatattu cikin ilimi amma sun samu irzamiya cikin baban akida wake nuna ba dubara bace tauhiki ne na Allah yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya musabbital qulub sabit qulubana ala dini ya kai mai tabbatar da zakata Allah ka tabbatar da zakatan mu akan addinin ka qala sai yace wal mizanu bi yadir rahman mizani yana hannun Allah yarfa'u aqwaman yana daukaka wasu mutane wa yakhudu akharin kuma ya kaskantar da wasu ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama wannan al-imam ya rawaito shi imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisin daga muhammad ibn hatim daga habban daga mubarak da abdurrahman ibn jabir hadisi ne wanda yake yana cikin sunan an-nasa'i hadisi na 200 daidai al-imam yake cewa haddathana abu qurayba muhammad ibn al-ala haddathana abdullah ibn isma'il daga mujahid daga abil waddak daga abi sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yadhaku ila salatin lisaffi fi salati wa lirajuli salli fi jawfi al-layl Allah yana dariya zuwa ga mutum biyu sassahu a cikin sallah da mutunan da yake tashi sallah cikin tsakiyar dare da mutunan da zai tashi qatul yana yaki khalfal katiba bayan runduna ta yaki bayan rundunoni na yaki nan da yake cewa wannan hadisin al-Imam al-Busiri yake cewa cikin sanadin shi akwai magana wa zikr lam nan da yake cewa ila salasa da ta'addiya dahik yace yadhaku ila yadhaku ila kaza ila salasa yace ya ambaci wannan lamun kin saboda bambancewa dan yayi nuni cewa dariyar Allah saboda girmama su ne yake da mutunta su kuma da cewa aikin su aiki ne na kirki Abdullah ibn Isma'il dake cikin hadisin nan da al-Imam Abu Hatim da Zahabi cikin al-Kashif sun ce majahuli ne shi yasa hadisin ya zama na mai rauni hadisi na 201 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Hayy haddathana Abdullah ibn Raja haddathana Isra'il daga Usman ibn al-Magiratu Saqafi daga Salim ibn Abi Ja'ad daga Jabir dan Abdullah yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu ala nafsihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bujirawa da kanshi fil mausim a wajen ayyuka na haji fa yaqulu sai ce ala rajulin yahmiluni ila qaumihi shin asam ba za a samu wani mutunan da zai dauke ni kaina zuwa ga mutanen shi ba fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi quraishawa sun hana ni in isar da zancen ubangiji na nan yana nihin wajen isar da manzanni farkon musulunci da annabi yake in san isar da addini lokacin da ake da'awa abu yadda yake ni nan da yace kalamu rabbi fa fi idafatul kalami ila allah nan da wannan rabar da zancen Allah zuwa ga zance magana zuwa ga Allah yake nuni Allah mai magana ne kamar manta jahmiya suna kore magana cewa Allah lam yukallimul lahu Musa ta kalima Allah bai magana to ne annabi sai ya cewa mana uni an uballiga kalama rabbi ke ya nuna Allah yana zance da bai zance bai ya ce ba kalama rabbi hadisi na karshe na 202 cikin wannan babu al-Imam yake cewa haddathana Hisham haddathana al-Wazir ibn Sabah ibn Sabi haddathana Yunus ibn Jalbasa an Ummi Darda daga Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa kulli yawmin huwa fi sha'an a kowace rana Allah cikin sha'ani yake qala sai ce min sha'anihi an yaghfira zamban daga cikin sha'anin shi ya gafurta zunubi wa yufarrija karban ya yayi bakin ciki wa yarfa'u qauman ya daukaka wasu mutane wa yakhfidu akharina ya kaskantar da wasu busairi yake cewa cikin sanadin shi kyakkyawa ne wannan hadisin bukhari ya rawaito shi amma a matsayin mu'allaq kuma mauqufi cikin sura tafsir suratul rahman ibnu hibban ya rawaito shi ta hanyar ummu darda radiyallahu anha lakin lam yanfarid in an ce ummu darda ana ummu darda al-kubra guda biyu ce lam yanfarid bihi al-wazir ibn sabih faqad rawahu abu ya'la al-musli haddathana abdullah ibn iban al-kufi haddathana ishaq ibn sulaiman an muawiyah ibn yahya an yunus ibn maysara an abi idris al-khawlani an abi darda mauqufun hadisi da yace nan ummu darda ya kawo shi yace ismuha hujayma sunanta hujayma ne ko kuma juhayma wa hiya sugra ita ce karama afwan karama ce cikin wannan sanadin wa ammal kubra amma ita babbak sunanta khayyara wala riwayata laha fi hadha alkitab a cikin kaf sunan ibn majah batta da riwaya ita babbak wa hiya sahabiya ita sahabiya ce wa sugra karama kuma tabi'a ce sika ce kuma faqihiya ce tana daga cikin tabqa ta asalisa haka ibn hajar ya kawo a cikin at-taqrib da cikin injahul hajja wannan shine karshen babu na 13 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan rana sai ka tuna mun kan mun ce mu koyi hadisan mun hudu zamu abun gare shi lokacin